kenan yanzu yadda mutum zai yi duk da shi na malami su ne zai sa shi a halaka matsayin littafin shi to amma mun karanta shi ta yadda mutum in ya samu littafin shi ma sai ya rika bibiya
kenan telegram za a aura shi kenan ai shuru
yawa
kenan
kuma ta da shi ma abinda dai zai kasance mutum yayi ya fahimce shi yana da luga mai kwari dole sai mutum ya rika bibiyar ko kai shugaban tahiyya ya rika bibiya a cikin telegram don saboda duk wata kalmar da kana tahiyya ka ji ta kana sajjalawa kana yin alamu ga wannan to bismillahir rahmanir rahim shine ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa kamar yadda zan mu gani warkaswa game da sanin haƙƙin annabin zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin baban shi ba a yi kamar shi ba sanin annabi alaihi salatu wassalam yau asabar ne ko dan dai mu sa shidda da watan rabiul akhir shekara 1445 hijriya wanda ya dace da 21 da watan 10 2023 miladiyya yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddima kenan ta littafi qala al-faqih al-imam al-faqih babban malamin fiqh al-imam imam al-hafiz kuma hafizi abul fadl lan saboda wannan sifa duka ya hada ta babban malamin fiqh ne kuma babban malamin hadisi ne wanda ya kai martaba ta al-hafiz ilimin hadisi kuma abinda zai nuna mana wannan shi yake da al-ikmalul mu'lim sharhin abinnan sahih muslim shi ya rasu a shekara ta 544 hijriya qadi iyad abul fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsabi rahimahullah ta'ala rahmatullahi alayhi muqaddima shi yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al-munfarid wanda ya kadaita bismihi da sunan shi al-asma mafi daukaka al-mukhtas wanda yake banta bil izzi da daukaka buwaya al-ahmawa da take mafi kiyayuwa buwaya ce wanda kiyayayya ce wani na kasu bai shiga ta ko tawaya allazi laysa dunahu muntaha wanda babu laysa muntaha babu wata matuka dunahu kuma bayan shi wala wara'ahu marma wala marman babu wani marma babu wani abin nema wara'ahu kuma bayan Allah az-zahir wanda yake mabayyani la takhayyulan ba a tunani na kwakwalwa ba wala wahaman ko kuma wahami kusan duka matahiyya su da al-badinu wanda yake badini taqaddusan a tsarkake la umman ba a gama ba wasai a kulli shay'in rahmatan wa ilman ya isar ya wadaci komai a wajen rahmar shi wa ilman da kuma ilimin shi rahmar shi ta yabaci komai haka nan ilimin shi wa asbaga ala awliyaihi kuma wa asbaga ya cika ni'aman umman ni'imomi wanda suke gama gari ala awliyaihi ga waliyan shi wa asbaga ya cika ni'iman umman ni'imomi wanda suke gama gari gamammu ala awliyaihi ga waliyan shi wa ba'asa fihim rasulan min anfusihim kuma ya aiko musu manzo wanda yake daga cikin karan kansu dan cikin su kuma anfasahum wanda yake tsada daga cikin su amin anfusihim anfasahum mafi tsada urban wa ujman a matsayin larabawa da gwarawa dukkan su annabi alaihi salatu wasalam Allah ya zabo shi kamar yadda zai zo cikin hadisi Allah madaukin sarki ikhtara ni min bani fulan min fulan wa azkahum kuma annabi shehi su tsarkaka mahtidan ta asali wa manman kuma da karuwa da duwa minan numu annumu shine da duwa na maye numuwan mun gan shi a kitabu zuhud wa arjahuhum kuni shine mafi rinjayen su akalan wajen hankali wa hilman da kuma jimri wa awfaruhum kuma shine mafi cikassu ilman ga ilimi wa fahaman da fahimta cikin al'umma shi kaga daga tun daga muqaddima ka fahimci cewa littafin bisa kan me zai yi magana an cika shi da yaban annabi alaihi salatu wassalam wa aqwahum kuma mafi karhin su yaqinan wajen imani wa azman da kuma kullun niyya annabi sallallahu alaihi wasallam imani shahi na kowa haka nan kullun niyya shi cikin sha'anin addini wa ashadduhum bihim kuma shi yahi su wannan yahi su tsanani ra'afatan rahama wa ruhuman da rahama dai da qala rahama bihim a gare su saboda ra'afa ita ma rahama ce amma tahi wannan kalmar rahama ra'afatan wa rahama, da ra'afa da rahama duka ma'anarsa shine tausayi, amma ra'afa tausayi mai tsanani. Zakahu ruhan, Allah ya tsarkake shi a matsayin ruhin shi, wa jisman da gangar jikin shi. Allah ya tsarkake Annabi alayhi salatu wassalam ta bangaren ruhin shi, wannan kalala khulqin azim, wa jisman haka nan gangar jikin Annabi alayhi salatu wassalam. Wa hashahu aiban, ya kiyaye shi ga aibu wa wasaman da kuma aibu. Alwasamu shine al'aru aibu, duka ma'anar shi ɗaya ne da shi, da aiban da wasama. Malamai Allah musu rahama don saboda balaga da kuma sanin lugha da kuma hikima cikin tattawai suna irin wannan, don saboda zawwa da ɗalibin ilimi da kalmomi. Kaga a wannan sai ka san kalmar can da waccan ma'anar su ɗaya. Kaga ne ce ra'afatan wa rahaman, ya kano ce aiban wa wasaman, wanda duk ma'anar su ɗaya ne. Wa atahu hikmatan, kuma Allah ya ba annabin shi hikima wa hukuman da hukunce-hukunce. Wa fataha bihi a'yunan umiya, wa fataha a'yunan umiya, Allah ya bude wasu idanu wanda suke makahi bihi da Annabi alayhi salatu wassalam. Wa quluban, kuma ya bude wasu zukatu gulfan wanda suke rihi alheri bai shiga. Wa azanan, da kunnuwa summan wanda suke kurumce, a kurumce suke da zawwa Annabi sallallahu alaihi wasallam gami da karbar gaskiya sai suka bude. Wannan mun karanta shi ya zo cikin hadisi wanda mun ganshi a cikin sunan Darimi wannan kalmomin. Fa amana bihi, suka yi imani da shi. Wa azzarahu, kuma suka karfafe shi. Wa nasarahu, kuma ya taimake shi. Wa man ja'ala Allahu lahu fi magana mis sa'adati qisman, man ja'ala Allahu, wanda Allah ya sanya mishi qismar rabu fi magana mis sa'ada, cikin ganima ta arziki. Kenan shine nan. Wa nasarahu, nan gurin yana da alaka, kaga fa amana bihi, in kana so ka fahimci ma yadda fasara za ta zo cikin sauki, sai ka ce man ja'ala Allahu lahu qisman, nura da kyau, man ja'ala Allahu lahu qisman, wanda Allah ya sanya mishi rabo fi magana mis sa'adati, cikin ganima ta arziki. To amana bihi, shi yayi imani da shi. Wa azzarahu, ya karfafe shi. Wa nasarahu, ya bashi nasara. Kenan wanda Allah ya sa mai rabo ne cikin arzikin duniya da lahira, cikin sa sai tashi ya kama ma Annabi alaihi salatu wassalam cikin sha'anin da awashi da addinin shi. Wa kazzaba bihi wa sadafa an ayatihi man kataballahu alaihi shaqa'u hataman, kuma sai kace man kataballahu alaihi shaqa'u, wanda Allah ya rubuta mishi tsiya hataman wajibi, tilas cewa sai ya tsiyace. Kazzaba bihi, ya ƙaryata shi. Wa sadafa an ayatihi, ya kauda kai gami da ayoyin Allah. Allazina yasdifuna an ayatina, yana nan gurin fa'ili ne wanda sai ka gama shi zai daɗin fassara, nura shi da kyau. Yace man ja'ala Allahu lahu qisman, wanda Allah ya sanya mishi qismar rabo fi magana mis sa'adati, cikin ganima ta arziki. Amana bihi, sai ya yi imani da shi. Wa azzarahu, ya karfafe shi. Wa nasarahu, ya bashi nasara. Kuma sai gaba, man kataballahu alaihi shaqa, wanda Allah ya rubuta mishi tsiya hataman tilas, kana ala rabbika hataman maqdiya, ya zama na tilas cewa zai tsiyace. To wannan kuma kazzaba bihi, ya ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadafa an ayatihi, ya kauda kai gami da ayoyin Allah. Sai kawo aya cewa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, wanda ya kasance a cikin wannan duniya makaho ne, to a lahira ma makaho ne, kuma ya hiba cewa. Yace sallallahu alaihi wa sallama, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, salatan tanmu, salatin da ke karuwa, wa tunma, kuma ake karata. Annumu, gashi can gurin ya wuce inda yace nace maka man ma shine karuwa, gurin karuwa, mana ma gurin karuwa. Tanmu wa tunma, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Yace amma ba'd, amma bayan haka, ka wannan mukaddima ce yake da godiya da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Asharaka Allahu qalbi wa qalbuka, Allah ya haskaka zuciyata da zuciyarka, bi anwarul yaqini, da haske na yaqini. Wa ladafa li wa laka, kuma ya tausasa da ni da kai, bi ma ladafa bi awliyaihi, kamar yadda yake tausasawa ga waliyan shi, masoyan shi, almuttaqina, masu taqawa. Allazina sharrafahumullahu bi nuzul qudsihi, wanda Allah ya daukaka su, sharrafahumullahu, ya ɗaukaka su, bi nuzul qudsihi, da gara ta tsarkin shi. Wa auhashahum, kuma ya ɗebe musu kewa, bi unsihi, da ɗebe kewar shi, min al-khaliqati, daga halittu. Kowace kalmar tana da ma'anarta. Yana roƙon Allah madaukin sarki ya haskaka zuciyar shi da zuciyar mai karatu da haske na imani, kuma ya tausasa mishi da shi da mai karatu da tausa irin tausasawa da Allah yake ma waliyan shi masu tsoron Allah. Sai ya ce waliyan su wane ne? Wanda Allah ya sharrafa su ya daukaka su da gara ta tsarkin shi, gara ta tsarki Allah madaukin sarki. Sai ya ce kuma wa auhasham, su wane ne masu tsoron Allah? Su ne wanda auhashahum Allah ya ɗebe musu kewa, bi unsihi, da ɗebe kewar shi, minal khaliqati, daga halittu. Ma'ana sun kadaita daga halittu, amma kuma suna ɗebe kewar su da Allah, sun dukufa akan zikirin Allah, karatun Qur'ani, karatun addini. Wannan shine ɗebe kewar su, wannan shine hali na mutane na gari, hali na masu takawa, hali na masu imani. Ɗebe kewa gami da Allah, gami da mutane, ba su shiga cikin jama'a, suna cikin mutane su ne ɗebe kewarsu, a masu takawa taransu da Allah ita ce ɗebe kewarsu. Wa khassahum min ma'rifati, wa khassahum yake bance su min ma'rifatihi, daga sanin shi. Wa mushahadati aja'ib malakutihi, da kallon abubuwan mamaki na halittun Allah. Bi malakutihi, halittun Allah, abubuwan da ya mallaka. Fa'alutun, lawazin fa'alutun min al-mulk, malakutihi, abinda yake na karkashin mulkin Allah, suna kallon shi kamar yadda ya bada bayani Allah cewa mummunai su ne wanda wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila, suna tunani a cikin halittun Allah. Wa athar qudratihi, da kuma alamomin da ke nuna kudura Allah, da abubuwan da suke nuna cewa lalle Allah shi ne Allah, kuma shi ya cancanta abota ma, suna zuba lokacinsu Allah yake bance su bayan Allah na gari da wannan. Bima mala'a qulubuhum, da abin da ya cika zukatansu, habratan, da abin nan farin ciki, habara shine surur, ya cika musu farin ciki da zukatansu da abin nan. Fahum fi raudatin yuhbaruna, yuhbaruna, suna masu farin ciki, habara kuma farin cikin shi karan kanshi. Yace wa wallaha uqulahum, wa wallaha uqulum, sai dimautar da hankalinsu, fi azmatihi, wajen girman Allah, kamar yadda mai risala ya faɗa cikin muqaddima cewa suna masu tunani, ba su isa ba su gano hakikanin wannan zatin Allah. Hayratan, dimuwa, ma'ana wa wallaha uqulahum, walaha yalahu shine dimuwa, wa wallaha a cikin tafsirin da muka yi na suratul fatiha a can gida ta nutu mun karanta, inda al-ilah, kalma al-ilah, meye ma sa ake cima al-ilah, Allahu, dan saboda Allahu an ciro kalman ne daga dimaucewa, dan saboda duk wanda yake duk wani mai tunani akan ya gano hakikanin Allah sai ya kwakwalwo shi ta dimauce. Hayratan, yace faja'alu hammahum bihi wahidan, faja'alu hammahum, suka sanya himmar su bihi gami da Allah wahidan, guda ɗaya ne. Lam tatasha'abbihimul humum, himmomi da wata damuwa ta duniya ba ita bace gaban su, Allah ne gaban su. Yace walam yarau fiddarain ghayrahu, walam yarau ghayrahu, bisa ga wani Allah ba, fiddarain, a cikin gida guda biyu, ita ce lahira da abun nan da duniya. Mushahidan, mushahadan, abun kallo, basu ga wani abun kallo ba, koma bayan Allah. Yace fahum bi mashahadati jamalihi, su bi mashahadati jamalihi, dangance da ganin abubuwa na kyau na Allah, wa jalalihi, da kuma daukaka girma na Allah, ya tana'amu da ciki suke shan ni'ima. Wa baina athar qudrati, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake nuna cewa, yace da a ce masu hali da masu kuɗi da masu mulki sun san irin cikin ni'imar da muke, da sun yake mu akan samun ta. Duk mai neman kuɗi da mai neman mulki ai dan ji dadi ne yake nema. To da sun san abin dadin da ke tare da malamai da wanda ke alaka da karatun addini, da sun bar wannan abu sun komo nan, amma ji suke jin dadin yana can, ba su san ba masu jin dadin suna nan, saboda jin dadi shine na zuci, ba na kayan alatu ba na zahiri. Yace wa baina athar qudratihi, tsakanin gurabi na kudurar Allah, wa aja'ibu azbatihi, sai ka ce ya taraddaduna, suna kai kawo, baina athar qudratihi, a tsakanin gurabi na kudurar Allah, wa aja'ibu azmatihi, da kuma abubuwan mamaki na girman Allah. Kuma sai can gaba ka ce ya ta'azzazuna, suna daukaka, bilinqida'i ilaihi, da yankewa zuwa ga Allah, wa tawakkulu alaihi, da dogaro ga Allah. Lahijina, suna masu damuwa bisa dike kaulihi, da fadar Allah madaukakin sarki. Qulillah, kace Allah, summa zarhum, sannan ka kyale su suka hore. Yal'abuna, suna tawargi, fi khawdihim, cikin kutsa kutsan su. A tsaya nan. fa'innaka, ko da wannan da aka dauka dole sai ka rika bibiye shi kana abun gakin shi inda ya kamata ka dawwana ko kai rubutu ka bi shi matukar dai mutun dan saboda ya dauke shi a matsayin neman ilimi a matsayin daukan karatu ba wa'azi bane to littafin abun nan a shifa yana bukatar ba da lokaci mai yawa saboda Allah mashi rahama da jin kai babban malami ne wanda yau shekarar shi 2000 ba kadan a kabari al-Imam Qadi Iyad yana cikin manya-manyan jagorori na malikiya kamar da muka bayyana shi jiya kuma littafin shi a shifa wajen sanin haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi kamar shi ba ba a yi kamar shi shi ya bude kofa shi ya bude babi akan wallafa cikin wannan baban zaka ga duk abin da ya shahi Annabi alaihi salatu wassalam da girman darajar shi da matsayin shi da abin da ya kamata a raba mishi da wanda za a kore mishi da kuma haƙiƙanin shi dai kamar yadda malamai suke cewa duk wanda bai san littafin ashifa ba da sauran shi wajen sanin Annabi yawa to bismillah.